Akene, sani benzani. Baba bariga.
Ana lebo tariki.
Wari, wana magana ba matala. Ade teriji.
Sani deja. Oya tila tila. Are you ready?
Yes. Shirya ba su iyawa mutun zuma kuma ba su iyawa kai ku ta bayi ku shirya manyan yara ke a wajen nan goda kar mu godawa eh mu goda kai kar mu godawa takarwa eh takarwa tuttuya ba wasa godiya ba su iyawa arawa ba su iyawa juyi ba su iyawa akudi ma ba su iyawa dan mata ba su iyawa mazan su ba su iyawa they can be us they can win us they must join us they no fit my brother.
Follow me now, boys.
Let's go.
Oh yeah, let's go. Don't buy me one more to let go. Oh yeah, let's go. Let's eat it. 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 Follow me now, boys and girls.
Oh yeah, let's go.
And buy me one more to let go.
Oh yeah, let's go.
Oh yeah, shag banana, go to dada. Oh yeah, shag banana, go to dada.
Garwa ta zamani nai amma ta babu ta garwa ta garwa eh ta garwa eh ta garwa eh zanzan ta garwa eh ta garwa ta garwa eh zanzan ta garwa ta garwa ta garwa eh zanzan ta garwa ta garwa ta garwa eh zanzan sakatina baqarna tabiyar masu kababu sakatina baqarna tabiyar masu kababu sakatina baqarna tabiyar masu kababu sakatina baqarna tabiyar masu kababu
I'm not starting. Send danger.
Charity, let's go. Follow me now, boys and girls.
Oh yeah, let's go.
Make them buy me one more to let go.
Oh yeah, let's go.
Oh yeah, shag banana, go to dada. Oh yeah, shag banana, go to dada. Follow me now, boys and girls.
Oh yeah, let's go.
Make them buy me one more to let go.
Oh yeah, let's go.
Shag banana, go to dada. Oh yeah, shag banana, go to dada.
Kuma mu ce da shi bai. Ha.